أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne kowa mai komi wanda cikin ikon sa da amincewarsa da kallartawarsa sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda ya daidai da 18 ga watan Al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 wanda ya dace ma 2-3 ga watan 7 watan Juye miladiya ta 2026 domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi mai alfarka na Nawaqid al-Islam na babban malami Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Allah subhanahu wata'ala ya ji kanshi dan ba manta ba a darasin da ya gabata mun gani an-Naqid al-Awwal wanda shine ash-shirku fi ibadatillahi ta'ala wato mun gani abin daga cikin ababe wanda malam ya kawo wanda suke warware ma mutum musulunci mun gani abu na farko shine shirka a cikin bautawa ubangiji subhanahu wata'ala da mun gani dalili akan haka fada ubangiji subhanahu wata'ala cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah subhanahu wata'ala baya gafarta ma dukkan mutumin da ya hada tarayyar shi da wani Allah yace yana ma koma bayan haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yana gafarta ma wanda ya ga dama aka fada Allah subhanahu wata'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa kusan da cewa dukkan mutumin da ya kasance yana hada tarayya ubangiji subhanahu wata'ala da wani yana hada bauta Allah subhanahu wata'ala da wani to faqad harrama Allahu alayhi aljanna sanda cewa Allah subhanahu wata'ala ya haramta mishi aljanna Allah yace wa ma'awahu an-nar makomashi ita ce wuta wa ma lizzalimin min ansar azzalimai ba su da wanda zai taimaka musu a gobara na tashin alkiyama bayani ya gabata akan babban zunubi da mutum zai aikata shine shirka da Allah subhanahu wata'ala da kuma abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala idan ka mutu akan wannan Allah baya gafarta maka idan ka mutu kana hada tarayya Allah da wani kana hada bauta Allah da wani kana bauta ma wani koma bayan Allah kana yin yanka dan wani kana neman taimakon wani akan abin da bai da iko sai Allah kana yin roƙon wani akan abinda wato bai da iko sai Allah subhanahu wata'ala ka mutu akan wannan to Allah subhanahu wata'ala bai gafarta ba amma kafin koma bayan wannan mutum ne ya mutu yana wato abinda ya shafi aikata aikin alfasha ko ya mutu yana shan giya wannan makomashi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala in Allah ya ga dama ya gafarta mishi in kuma Allah bai ga dama gurgurdan laifin shi gurgurdan azabar da za a yi mishi matakar da yana da imani za a waye gari ya zamanto an kai shi aljanna to wannan ita ce aqida ta ahli sunna wal jamaa aqida wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta haka mun gani bayanan da malam ya kawo yana daga cikin shirka shine azbahu li ghairi llahi kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabr shine yanka ba dan Allah ba wanda zai yanka ma aljani dabba ko wanda zai je yanka ma kabari ko wanda zai yanka wata dabba can dan wani gumki ko dan wani mutum ka yanka ba dan Allah ba to wannan duka yana daga cikin ababan da suke shirka ne da ubangiji subhanahu wata'ala dan yabar taimako Allah subhanahu wata'ala za mu tashi kenan an-naqid an-naqid as-sani wato daga cikin ababan da ke warwarewa na biyu malan yake cewa athani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkal alaihim kafara ijma'an malan yake cewa daga cikin ababan da ke warware ma mutum musulunci abu na biyu shine man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id dukkan mutumin da ya sanya tsakankanin shi da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wani tsani ya sanya wani abu ya ce ai wannan abun shi zai kai ni zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya du'uhu ya zamanto wannan abun yana roƙon su wato yana bauta mushi wa yas'aluhum yana wato roƙon su wata ruwaya ya zo wa yas'aluhum shafa'a yana roƙon su ceto Allah yace wa yatawakkal alaihim haka yana dogaro akan su Allah yace kafara ijma'an to a ijma'in malamai sun tattara akan kafircin wannan mutumin nan zan mu gani gabobi ne wannan nau'i malamai suka ce shi ma yana daga cikin nau'i na farko amma malan na shirka amma malan ya kaita shi anan dan ya nuna maka wato shi ma wani ne mai zaman kanshi kuma irin yanda mutane da yawa suke abkuwa a cikin wannan idan aka ce wasa'id shine ka sanya tsakankaninka da ubangiji subhanahu wata'ala wani tsani wani wanda shi zai kai ka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to a shari'ar musulunci akwai tsanin da ya halatta ka sa shi akwai wanda kuma yake haramun ne tsani wanda yake ka sa shi tsakankaninka da Allah subhanahu wata'ala shine na abin da ya shahi mala'iku da kuma annabawa ta karbar wato yanda zaka yi ibada yanda zaka yi addinin musulunci duk duniya babu ta yanda zaka yi kai addinin musulunci ka karanci addinin musulunci sai ta hanyar wa sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah kai shi aka turo maka da zaka rike wani abu koma bayan musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar to ba zaka samu falahi ba ba zaka samu rabawtuwa a gobar na tashin alkiyama to dole kenan zakka sanya tsakankaninka da ubangiji subhanahu wataala zakka sanya manzon Allah wajen ni ne wajen koyan addini wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma mala'iku ko kuma mu ce mala'ika jibril shine Allah subhanahu wataala ya sanya tsakankanin shi da annabawa yake aiko musu sakonni duk wahayi da ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waje mushi waje yin wahayi ubangiji yake yin wahayi sannan kuma wa yake sabkowa da bayanin shine jibril alaihi salatu wassalam kinan aka karantar da manzon Allah shi kuma manzon Allah ya karantar da suwa ya karantar da al'umma shi ya karantar da sahabbai sahabbai kuma suka karantar da wanda suka biyo bayan su tabi'ai haka 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 addini yazo maka a wannan lokaci to kinan kaga wannan dole ne sai ka sanya tsani tsakankaninka da ubangiji subhanahu wataala cewa karantar da addinin wannan dole ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakai ba irin wanda suke zawwa ba su koma gehe su ce ai su addinin musulunci suna daukan shi ne direct daga wajen ubangiji subhanahu wataala kaga yanzu wanda zai zo ya ce ma shi Allah yake gai direct daga wajen Allah yake daukan addini ai ka san dai ta bayan kunnaji babu yanda za a yi hankalinka wanda yake wato lahiyayye wanda kake kan fitira ta addinin musulunci ya zamanto ka yarda da wannan to shi yasa zaka gani suna kira suna da'awar cewa ai wai ku kuna dauka mu muna daukan addinin mu daga wajen wani matacce daga matacce daga matacce daga matacce suwa suke cewa matattu matattu shine irin mazaje da sahabbai wanda suka rawaito mana karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan addini ya zo mana ne daga hanyar wa daga hanyar sahabban da manzon Allah ya karantar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kashi suka shiga suka yada addinin musulunci suka yada karantarwa haka bayan su aka samu wasu suke ci gaba da karantarwa nan to haka 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 har addini ya zo mana kuma yanzu ma ka gani ana ci gaba da karantarwa addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ya dangane da alkiyama to wai muna daukan addinin mu daga hanyar wanda suka mutu su addini suna dauka ne direct daga wajen Allah subhanahu wataala Allah yake gayi musu to kaga wannan ba shakka abu ne wanda yake wato ƙarya ce abu ne wanda yake ba daidai ba kinan bangaren da zakka sa wani wanda yake tsani tsakankaninka da Ubangiji subhanahu wataala shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bangaren daukan ibada. An fahimta? A bangaren daukan ibada. Amma a bangaren abin da ya shafi addu'a da dogoro da roko, to kai babu wanda zaka sa shi tsakankaninka da Ubangiji subhanahu wataala, kai tsaye zaka je wajen Allah subhanahu wataala. Saboda Ubangiji subhanahu wataala ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a. Manzo Allah yace ma Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan bayina suka tambaye ka game da ni, Allah yace to fa inni qarib, ni ina nan kusa, ina amsa kiran mai kira duk lokacin da yake kira. Haka Allah yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Ubangijin ku yace ku yi kira na, ku roke ni, tai astajib lakum, zan karba mu. Allah bai ce ba a'a ka roki wani shi ya roke ni. An fahimta? Wanda suna zawwa suna da shubuhohi da suke sawa wa mutane su ce ai Allah subhanahu wataala a Qur'ani yace walladheena takhazu min dunihi awliyaa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, wanda suka riki wasu masoya, wasu suka dauki jibinci lamarin su koma bayan Ubangiji subhanahu wataala, suna cewa ai wannan ma na'buduhum, bun mu kiran su, bun mu bauta musu, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, face sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala. Kusantarwa wai ai wannan da muke zuwa wajen wannan waliyai, ko da muke zuwa wajen wannan wanda muke ganin managarci ne, ko wannan shehunnai namu, ko wannan shedanu, dan saboda mi? Dan su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wai shi a matsayin shi wai ba zai iya kusanta Allah subhanahu wataala. To ka gani wannan ka nuna nama Allah subhanahu wataala zato, sannan kuma ka saba karantarwa ta ma'aike Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka Allah yake cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallah, suna bautawa koma bayan Allah subhanahu wataala wa'anda ba za su iya cutar da su ba, ba za su iya amfanar da su ba. Wa yaquluna, suna cewa ha'ula'i shufa'auna indallah, wa'annan su ne wanda za su cece mu a gobara na tashin alkiyama wajen Ubangiji subhanahu wataala. Allah ya ce ga yi musu qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wal ard, shin yanzu ku kuna faɗi ma Ubangiji subhanahu wataala wani abu ne wai wanda bai sani ba a cikin sammai da ƙasai? Kamar ka zo kana gani ma Allah abin da bai sani ba ne, ka ce wannan wanda na rike, wannan wanda na kama dan ya kusantar da ni, dan ya cece ni ne a gobara na tashin alkiyama a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Allah yace subhanahu wataala amma yushrikun, sarki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wataala game da wannan shirka, game da hada tarayyar bautar Allah subhanahu wataala da wani wanda suke aikatawa. Idan kaga shugo har su da suke dauka su ce a ai wannan suna kusantar da mu, har suke yin kiyasi, wanda kiyasi ne wanda yake batacce, su ce ai yanzu da a wannan rayuwa ta mu ta yau da gobe zaka gani a ce wani shugaban kasa ko kuma wani sarki, ba za ka iya zuwa ba kai tsaye ka ce ka je wajen wannan sarkin ka samu dama, ko kuma kan shugaban kasa kai tsaye. Yanzu misali za ka yi magana da shugaban kasa, eske kai tsaye za ka iya samu ka kai wajen shi? Ba za ka iya ba. Wai dole sai ka bi daga mine, daga wajen wane, daga wajen wane an samu an kai ka, ko kuma an ka je ma kai tsaye dole ka ga secretary tukun ya sa ka wajen. To su ma wai haka ne, wai ba za su iya zuwa ba kai tsaye wajen Ubangiji subhanahu wataala, dole sai sun biyo daga wannan. To kaga wannan na farko ka nuna cewa Ubangiji subhanahu wataala baka bashi ba haƙƙin shi, ka nuna kamar yana da gazawa. Saboda a yanzu rayuwar da muke, duk wani shugaba ko wani sarki, wannan wanda suke makusantan nashi, misali in ya kasance bai musu biyayya, bai yi musu da'a, eske za su bar shi? Yanzu misali mu dauki sarki, sarki da fadawa, duk abinda fadawa suka ce za a yi, sarki yana yi gobe? Dole zai yi. Saboda yau in suka kulle mishi ita suka ce a yi kaza ba a yi ba, suka ƙara kaza ba a yi ba, to za su mishi mine maƙarƙashi yadda zai yi mi? Za su hudda shi. To Ubangiji subhanahu wataala ai ba haka nan ba ne? To kai ka zo ka riki wane ka ce ai shi zai zo ya kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala, alhali wanan shi karan kanshi ta kanshi yake a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Mun gani hadisin shafa'a a karatunmu da ya gabata cewa taron kiyama za a zo ga baki daya,
ana nema wanda zai ma manzan wanda zai ma ubangiji subhanahu wataala yazo yayi magana ya roki Allah azo amma al'umma hisabi kowa ya san makomashi an je wajen manya-manyan annabawa duk sun gaza to ina ga wanda zai zo ya ce wai shi a gobara na tashi alkiyama shi zai cece ka ko kuma ka ce kai ka riki wani ne dan ya cece ka a wajen Allah subhanahu wataala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka doki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace ya rasulullahi ka cece ni a gobara na tashi alkiyama sai dai ka roki Allah ya sa ka cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in roko ne zakai ka ce manzon Allah ya cece ka a wajen Allah a gobara na tashin alkiyama sai dai ka roki Allah ka ce Allah ya sa ka cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a roƙon shi wannan duka yana daga cikin shubuhohin da suke sawa cewa ai sun dauki wa'annan wanda suka sa su tsakankanin su da Ubangiji subhanahu wataala suna roƙon su ceto dan su zamanto sun kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wataala akwai wata kissa ta Umar dan Khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi lokacin da aka samu wuyar ruwa a Madina Umar dan Khattab sai kirawo Al-Abbas yake cewa mun kasance da muna neman wato a shayar da mu lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da manzon Allah amma yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nan ya rasu Umar ya kirawo Al-Abbas cewa yazo ya musu addu'a Allah subhanahu wataala ya shayar da su saboda amman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce ai nan ka gani Umar ya dauki Al-Abbas ya sa shi kaman tsani ne to anan malamai suka ce ai Umar ba ta yi ba muna tawassali da Abbas a da yazo ya kirayi Abbas ya gayi mishi yace Abbas tashi kai addu'a Umar da yayi addu'a yace Abbas kai ma tashi kai addu'a Abbas ya tashi yana yin addu'a su suka dawo baya suna cewa amin 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 wanda kuma wannan a shari'ar musulunci daman ya halatta wane ka gani wane mutumin kirki ne wane mutumin ne wanda kana kyautata mishi zato a wajen Ubangiji subhanahu wataala ba laifi bane ba dan ka zo ka ce wane da Allah a taya mu da addu'a ko a sa mu cikin addu'o'i wannan ya halatta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake zawa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roka mana Allah ayyukansa ya roki Allah kuma abin yayi wani ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a roka mishi kaza ya roka mishi Allah haka nan to haka yana faruwa cikin shari'ar musulunci duk mutumin da ka gani wani kikkiawa mutum ne wanda kake kyautata mishi zato mutum ne wanda yake salihin bawa a wajen kana kyautata mishi zato kace wani da Allah a sa mu cikin addu'a wannan ya halatta amma ba ka rike shi ba kace a'a ni ai wani kai nake roko ceto a gobara na tashin alkiyama to wannan ka sanya tsani tsakankanin shi da Ubangiji subhanahu wataala to shine ake magana kuma shi wannan aikin idan ka aikata shi idan a jahilci ne ka aikata shi to ba za a ce ba wani ya zamanto kafiri kai tsaye sai dai aje a aje maka hujja a karantar da kai ce to wani abinda kai ba daidai bane ga shari'ar musulunci yanda ta karantar idan kuma aka aje maka hujja aka ce ma gashi yanda shari'a ta karantar ka kiya ka ci gaba da wannan to malamai suka ce babu kokonto akan kafirci irin wannan saboda hujja ta kahu akan ka shine nan malamin ya kawo mana yace man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'i dukkan mutumin da ya sanya wani tsani tsakankanin shi da Ubangiji subhanahu wataala yad'uhum yana kiransu yana bauta ma wannan abun yace wannan shi zai taimaka mishi a gobara na tashin alkiyama a wajen Allah ce wa yas'aluhum ash-shafa'a haka yana roƙon su ceto cewa wannan su zasu cece shi a gobara na tashin alkiyama ce wa yatawakkal alaihim yana dogaro da su dukkan lamarin shi yana meƙa musu to malan yace kafara ijma'an wannan ya kafirta a ijma'i na malamai idan ka gani wannan nau'i ne daga cikin nau'i wanda zai warware ma mutum musulunci cewa abinda ake so shine kai tsaye kai bawa ne na Allah ka roki Ubangiji subhanahu wataala duk tsananin da ka shiga duk kuncin da ka shiga idan ka roki Allah subhanahu wataala Allah zai karba maka Allah yace amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa'al ardh a ilahum ma Allah Allah yace wane ne wai yake karba ma al-muttar shine wanda ya shiga cikin kunci wanda ya shiga cikin damuwa idza da'ahu yace idan yayi kiran shi ba kawai ka shiga cikin damuwa ba, ka zo ka kama wani shehi daban ka ce shi zai wannan, a'a ka kirayi Allah. Allah yana so ya ji lokacin da kake cikin kunci ka kiraye shi ya zo ya yaye ma, ka san cewa lokacin nan da kake ciki babu wanda ya isa ya taimake ka, babu wanda ya isa ya kawo ma agaji in ba wa ba, in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Ka zo ka kunkusa ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala koha, ka roki Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zai karba maka. Kuma duk lahin da kake, duk abin da kake yi, in dai ka tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mai iya gafarta ma ne gabaki daya, kai bari yana iya mai da laihin naka ma ya koma lada ya baka. To wannan kai da kake da Ubangiji mai karamci irin wannan, kai da kake da Ubangiji mai neman ka zo, wanda duk dare Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake saukowa saman duniya ya ringa tambaya wa yake neman a gafarta mishi, a gafarta mishi, wa yake neman a bashi arziki, a bashi, wa yake neman a bashi kaza, a bashi, wa yake nema, wa yake nema, wa yake nema. To kai da kake da wannan, ai bakka bukatar ka je ka kama wani koma bayan Ubangiji subhanahu wataala, ka ce shi zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya kare. Idan wannan yana daga cikin nau'i na hada tarayyar Ubangiji subhanahu wataala, dole mutum ya kiyaye cewa duk lokacin da zai aikata abu kai tsaye ya roki Ubangiji subhanahu wataala, kada ya sanya wani tsakankanin shi da Allah subhanahu wataala, saboda Ubangiji subhanahu wataala shine mai biyan bukatu, shine mai amsa dukkan mai kira, wato yayin da ya kira shi. Sai malam yace as-salis, na uku shine man lam yukaffiral mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahaha mazhabuhum kafara. Daga cikin ababan da ke warware musulunci, malam yace abu na uku shine man lam yukaffiral mushrikin, man lam yukaffirul mushrikin, dukkan mutumin da bai kafirta mushrikai ba, aw shakka fi kufrihim, ko kuma yayi kokonto akan kafircin wannan nasu, aw sahaha mazhabahum, ko kuma ya inganta wato wannan mazhaba ta su, yace ai tana da inganci, to malam yace kafara, to wanda ya aikata wannan shi ma ya kafirta. Wannan mas'ala tana da hadari sosai, saboda da yawa daga cikin mutane wanda suke danganta kansu ga musulunci, wato suna abukawa a irin wannan mas'ala. Zaka ji mutum shi yazo ya ce maka ai shi alhamdulillah shi musulmi ne, alhamdulillah bai taba yin shirka ba, bai shirka ga Allah subhanahu wataala, amma dai ni baran zaman to ba ina kafirta mutane. Kafirta mutum yana da dawabit a shari'a, a shari'ar musulunci. Kai wanda kake musulmi ba ka zo ba ka ce kai tsewa na kafiri ne saboda tunaninka ko kuma ra'ayinka ko kuma a dole akwai ka'idodi na musulunci. Akwai wanda shi kai tsaye Ubangiji subhanahu wataala da ayoyin alqur'ani ya kafirta shi, akwai wanda manzon Allah ya kafirta shi. Kinan dole nan da malam ya ce ma man lam yukaffirul mushrikin, na farko wanda zai shiga shine wanda Allah ya kafirta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkan mutumin da Ubangiji subhanahu wataala ya ce wani kafiri ne, to kai ma dole in ka zo kana son musuluncin kai tsaya, dole ka ce wani kafiri ne. Idan ka zo ka ce a'a kai dai kawai dai bari ka tsaya dai, baka ce ba kafiri ne, me kake ne? Aya ta ce wani kafiri, kai kuma ka ce a bari dai a dakata, baka yarda ba da aya ke. To kuma kin yarda da aya ɗaya a cikin alqur'ani sunan shi kafirci, shi yasa nan malam ya kawo maka cewa to dukkan mutumin da bai kafirta ba mushriki, to shi ma kafiri. Mushrikai na farko wanda za su shiga su ne Yahudawa da ƴan Misra, al-Yahudu wan Nasara, saboda su Ubangiji subhanahu wataala da alqur'ani ya kafirta su. Yahudawa sun zo sun ce ai Uzairu ibn Allah, sun ce Uzairu dan Allah ne, a wani waje sun ce yadullahi maghlula, ai wai hannun Ubangiji subhanahu wataala a rike yake, wai kamar Ubangiji bai badawa bai sadaka. Allah ya ce bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, to kaga dukkan wannan abubuwan da suka yi alqur'ani yazo ya kafirta su yau baka zo baka ce ba yahudi ba kafiri bane an fahimta sai dai in ya fito ba daga yahudanci shi ya shigo mi ya shigo musulunci amma in ka zo kana kokontan cewa fa ba yahudi ba kafiri bane to kai ma yanzu ka shiga cikin su ko kuma ba nasari krista wanda suka zo suka ce annabi isa allah ne suka ce allah uku ne allah allah ne maryam allah ce annabi isa allah ne to annabi isa bawan allah ne manzan allah kuma ayoyi sun tabbata allah ya kafirta dukkan mutumin da yace wai allah uku ne allah ya ce wani kafiri ne to kai idan ka zo ka ce wani ba kafiri bane ba to kai yanzu sunanka ba sunanka kafiri saboda ka ƙaryata alqur'ani ka ki kafirta wanda allah subhanahu wataala ya kafirta idan shine malam yace mana dukkan mutumin da ya zamanto bai kafirta wanda ubangiji subhanahu wataala ya kafirta shine mushrikai shi mushriki kafiri ne saboda allah subhanahu wataala ya kafirta shi sannan yace ausaha au shakka fi kufri ko kuma a yayi kokonto a cikin kafircin su gashi dai ya bayyana gare ka cewa wani kafiri ne ka samu kokonto ce a ba a sani ba dai lamarin da sai an je can to shi ma wannan yana shiga ciki zaka dawo kai ma zaman to ka dawo kafirci yace ausa haha mazhabuhu ko kuma yace ai wannan yahudanci da suke ko nasaranci da suke ko kuma wani majusanci da suke ya inganta su ma ai annabi gare su misali yace krista suna da annabuwa annabi isa ai mun san annabin allah ne yace ai addinin krista addini ne to wannan shi ma ya zamanto mi ya zamanto kafiri shi sa wannan mas'ala tana da hadari a cikin al'umma da yawa mutane suna fadawa cikin irin kusakuran nan da ake rayuwa ta gama ka wanda ba musulmi ba zaka gani mutum wanda ba musulmi bane ba amma ya zamanto shi ba zai ce mishi ba a wani kafiri ne ko kuma ba musulmi bane yana ganin ai addinin da yake addini ne wanda nake da annabi isa shi kuma addini tun daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wani addini mai suna addini mai daukacewa sunan shi addini in ba musulunci ba turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya shahi dukkan addinai da suke baya sannan mu dauka ba a ce addinin da suke na annabi Isa ne to sun caccanza dukkan abubuwa ba concrete in ba yayin da yake in bane ba wato suka zamanto suna yi a sun caccanza shi kuma ko yanda yake ne suka zo suna yin shi to da aka turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahi dukkan wani addinai Allah subhanahu wataala yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin dukkan mutumin da ya riki wani addini ko ma bayan addinin musulunci a matsayin me a matsayin addini Allah yake falan yuqbala minhu to Allah baya karba mishi wannan yace maka kuma wa huwa fil akhirati min al khasirin agobara tashin al kiyama kana cikin asararru wanda suka yi asara inna ad-dina indallahi al islam addini a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala shine musulunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa musan da cewa fa da wai yanzu wani bayyaru annabi Musa zai dawo yace babu matukar babu abinda zai iya yi a cikin wani addinin shi na zamanin shi ba ce wallahi ya biyo addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa ko babu wani ba yahudi ko wani ba nasari wanda ya yi wannan addinin musulunci cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musulunci ya zo ya mutu a ranar da zai mutu bai yi ba imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba imani da musuluncin wannan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa kana min ashabin nar yace wallahi face sai ya kasance ɗan wuta sai ya kasance cikin ɗan wuta kidan ka gani babban abin da ya kamata ya zamanto mutun ya rike shine addinin musulunci kuma dukkan mutumin da ya zamanto ya yarda da wani addini kuma bayan addinin musulunci a yanzu yace ai addini kaza ma addini ne to shine malan nan yake magana cewa fa zai kafirta shi yasa yace maka mallam yukaffirul mushrikin abu na warko dukkan mutumin da ya kasance bai kafirta mushrikai wanda Allah subhanahu wataala yace musu mushrikai ne aw shakka fi kufrihim ko kuma yin kokonto akan kafircin su ce a ai addinin su ma addini ne suke yana ganin cewa ai addini ne aw sahaha mazhabahum ko kuma yin inganta wato wannan hanyar da suke bi malam yace kafara to wane ya kafirta amma malamai sun aje kaida ba ka zo ba kai tsi kawo dan kaga wani ya aikata wani abu ka ce wane kafu ne ita kalma ta kafirci tana kalma ce wadda take ta gatsantsan kuma kalma ce wadda bata faduwa da zaka zo ka ce ba wani munafiki ne ko wane kafiri ne to ɗayan biyu ne in ma kafirin ne ta je wajen shi in ma kuma in ba kafirin bane kai zai ta dawo kanka shi yasa mutum a irin wannan lokaci idan ya zo kaga ya aikata wani abu sai ka zo ka karantar da shi da farko wani abin da ka aikata wannan abu ba daidai bane ba saboda shari'ar musulunci ga yanda ta karantar ga yanda ta aishi kuma abu ne wanda yake na kafirci idan ya zamanto to ya ki yarda a lokacin to a lokacin ne an tsida mishi hujja idan ya san yana da hujja gashi ne abinda alqur'ani ya karantar ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ta karantar sannan kuma bai yi ba amfani da wannan ya kiya to wannan shine kafirci zai haukanci saboda yana ƙaryata ayoyi ne na Ubangiji subhanahu wataala shi yasa dole ya zamanto mutum yayi imani ya rike wannan addini addini kuma shine addini a wajen Ubangiji subhanahu wataala a irin wannan zamanin zaka gani mutane akwai wata aqida da take hutarwa ta wai a hada addinai wahidatul adyan cewa a zo wai Kirista su zo musulmi su ma su zo wanda suke ba yahudi su zo wai a zamna aka ji ana zaman lahiya yafi zama dan sarki wannan a musulmi kenan ba ta yanda za a yi wani Kirista ne wanda ya zo yana cewa yana kada tarayya Allah da wani yana hada bautar Allah da wani yana cewa Isa Allah ne kai wanda kake yaki da wannan manzon Allah ya zo ya karantar da kai Allah shi kadai ne ku zo kuma ku zamna waje guda a ce wai za a zo wai a yi shiru kowa ya rike addinin shi a tayi haka addini a wajen Allah shine musulunci dole kuma kai wanda kake musulmi a ko ina kai tutiya da addinin musulunci saboda addinin ka ya darajta ka addinin ka ya kimanta ka wanda yake ba musulmi ba akwai alaka ta kai da shi ta rayuwar duniya wannan alaka ce amma alaka ta addini kuma wannan babu ita addini ya dora maka dokoki wanda yake na farko dukkan wanda yake kafiri haramun ne ka kaunace shi haramun ne ka kaunace shi shi yasa ko mahaifa ne mahaifanka ne a ce ba musulmi ba to haramun ne ka kaunace su akwai kauna ta tabi'a ta wani shine mahaifinka ba ita ba a'a ta jibintan lamari Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu Allah ya ce walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum yace ulaika kafara ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin min al aya kaga Allah sai da ya ambato ma ba zaka samu ba wanda ya kasance wani kai kana kiran kanka musulmi kuna kai imani da Allah subhanahu wataala amma a same ka kana kaunar wani wanda yake kafiri wanda bai ba Allah subhanahu wataala Allah yace koda ko ya kasance uwayenka ne ko diyanka ne ko kuma wasu ɗan uwanka ne to ina ga wanda yake nesa da kai anan zaka duba ina ɗan balo masu sifortan ɗan balo kafirai ɗan balo kaga mutum saboda ɗan balo fa kafiri ba musulmi ba fa kafiri ɗan balo kaga wai wani har ya kashe kanshi to kaje ka ce ma Allah ne kaje ka ce ma Allah ne tun Allah yana hana ka akan kana baka samu ba mummuni wanda zai yi aikata wannan ya kaunaci wannan to wai kai yanzu saboda kaunar shi da kake yi ma har ta kai ka kashe kanka to ka san lamarin ka ne yana wajen Allah subhanahu wataala lamarin ka yana wajen Ubangiji subhanahu wataala to wannan kauna kenan duk yanda kake da alaka da mutum matukar kaburi ne haramun ne ya zamanto kayimi ne ka kaunace shi akwai mu'amala ta musulunci wannan kana yi da shi mu'amala ta kasuwanci saye da sayarwa nan ka je wajen wanda ba musulmi ba yana da wani abu na saye shi ma akwai musulmi wanda yake da yake saye a wajen shi amma babu sai wajen wani bai ba laifi bane dan ka saye abu a wajen wanda yake kafiri bai da lahiya makwabcinka ne kana iya zuwa ka gaida shi ya gane cewa addinin musulunci addini ne wanda ya karantar da mu'amala bar ma ka zuwa gaida shi ka kira shi zuwa addinin musulunci ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda daga cikin makwabtan shi wani dan shi bai da lahiya ba yahudi manzo Allah ya tahi ya gaida shi ya gaishi ya jiki da yazo manzo Allah a lokacin yake kiran dan ya shigo musulunci dan ya daga kai ya kalli mahaifin shi mahaifin yace mishi ati abul qasim yace ima abul qasim biyayya dan ya karbi musulunci manzo Allah ya huto yana murna yake cewa yana godewa Allah da ya tseratar da wannan asabawan shi to kaga ni zaka iya nuna mishi mu'amala ta musulunci ya san cewa musulunci addini ne wanda yazo ya koya mana mu'amala da Allah ta dalilin wannan ya zamanto yayi ne ya shigo musulunci kinin wannan abu na farko tsakankaninka da kai da wanda ba musulmi ba kai ba kaunata shi kaga ba kai ba kaunata wanda yake dan ba loka hore ba kai ba kaunata wani wanda yake shahararre ko wanda yayi fice a duniya saboda wani abu na ilimi da inde matakar kafuri ne duk abin da yake yayi can a wannan gaba kuma ba a yaban su ba a yaba kai ban kafuri ba kai yaban shi duk abin da yake duba ka gani a irin wannan gaba yanda mutane yanzu kaga kafuri yayi kaza ka ringa cewa a ai su wannan sun wuce kana yaban su kana jin dadi ka ai wani sun tai amma kuma in ka dawo kan musulmi sai ka ji ma kar a kai tirawai a rawani jiwa ka kai kokon dan cewa kai tsaye musulunci ne kake suka musulunci ne kake suka ko kake istihza'i zan mu zo akwai na karshi ma daga cikin abin da yake warware musulunci shine istihza ilizgili zan mu zo mu gane shi sannan kuma yana daga cikin abin da yake alaka tsakankanin mu da wanda suke ba musulmi ba shine idan ya mutu baka zuwa janaizar shi baka mishi ta'ziya baka raka gawar shi ba a mishi wanka irin wanka na musulmi ba abin ne shi a makabarta ta musulmi dukkan wanda yake kafuri in ya mutu baka zo ba kafuri ya mutu dan kuna mu'amala da shi kaje kama ƴan uwan shi da aziya a wannan ka saba ba makarantarwa musulunci ka saba ba makarantarwa musulunci baka zo ba wani kafuri ba musulmi ba krista ka zo kana musulmi a zo za a je abin ne shi kaje wai rake gawai wannan ka saba ma karantarwa musulunci haramun ne amma ka duba ka gani a cikin mu yaya ake wani zai gani a ai wani tare muke da shi kaza da kaza da kaza bari mu shi wallahi ka saba ma karantarwa musulunci haramun ne kwanan nan akwai wata wanda take ba musulma ba wanda ta mutu anan an samu daga cikin musulmi wanda suka je hajjar aiza naga wani har daukan gawaye kuma wai musulmi kaga wannan haramun ne ba karantarwa musulunci bane shi yasa muna da buƙatar karatu ya ƴan uwa wallahi fiye da yanda muke buƙata abinci musuluncin nan kai ka zamna da yunwa musuluncin ka lahiya laushi ya hiye maka ka zamna cikin talauci wanda yake da kunci amma musuluncin ka yana nan daren da kamshi ya hiye maka wallahi za ka yi matukar hadari saboda rayuwar duniya wani abu wanda bai taka tara ya karya ba na rayuwa ka je ka batar da musuluncinka karshen zamani ne zai zo mutun zai waye gari yana mummuni wallahi kan da marece ya koma kafuri kan da marece ya huta daga musulunci kwata kwata kuma ko aka bai ka ba shi sa dole ka tashi kai karatu ka san cewa me yake kare ma wannan musulunci naka yanda ka san ana shiga musulunci ana huta kuma in ka huta mun gani in ka dawo makwantarinka ya koma 00 wannan ayyuka da kai a baya kawai sun tafi abin da yake lalata maka gabaki ɗaya cinye maka aikin da kai shekaru kana yi in kiyamul layli nawa kai in azumin ramadan nawa kai yau ka zo ka aikata shirka za ta bata maka duk aikin ka dawo baka da komi to ka gani dukkan wanda yake kafuri idan ya mutu ba kai ba zuwa janaizar shi ba kai ba raka gawar shi lokacin da amman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Abi Talib ya rasu ka gani ammi ne na manzon Allah to tantan in shi ne mahaifin wane Abi Talib mahaifin wa Ali ibn Abi Talib lokacin da ya mutu Ali ya zo ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amman ga mushriki ya mutu to a lokacin kuma babu waye yake kusa da shi dole sai dai shi manzo Allah ya ce je ka binne shi kawai shi kafuri mushriki idan ya mutu binna ma ba irin ta musulmi ba ake zawa a yi mishi a kawai yanda idan kana da jaki a gida ya mutu ka sanya zaka mishi kawai rami zaka je daji kai kawai ka dauko kasa ka ce Allah kara nauyi to haka shi ma zaka je ka mishi kawai ka je ka binne shi haka Ali ya je ya binne shi da ya dawo manzo Allah ya ce je kai wanka saboda ka je ka binne kawai ko manzo Allah bai ce mishi ba ya hakuri ya wannan to Allah wannan duka karantarwar musulunci ta hana wanda yake ba musulmi ba haramun ne ya zamanto kai je abin da ya shafi wato rakiyar gawar shi ko kuma kaji kai mishi jana'iza matukar sai in ya kasance bai da kowa kuma kai ne wanda kake kusa da shi to a lokacin kenan zaka zo ka mishi irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ma Ali ya je ya ma Abi Talib sannan yana daga cikin abin da yake da alaka da wannan shine musulmi bai cin gadon kafuri haka kafuri bai cin gadon musulmi mahaifinka kafuri in ya mutu bai ka cin gadon shi musulunci ya haramta ba danka ne Allah kiyaye huta daga musulunci yake kafuri to in ka mutu ba shi ba cin gadon ka ba shi ba cin gadon ka shari'a ta haramta mishi saboda musulunci musulmi shi yake cin gadon musulmi haka ba a ba su arme wanda yake mushriki ba a ba shi arme wanda shari'a ta ba da dama shine wanda take ahlul kitabi musulmi yana iya amurman wanda take ahlul kitab ita ma macen ce namijin ne musulmi zai arme matai ba kai ba ka je ka ba ma ɗanka wani wanda yake kawuri saboda mace mafi yawa tana bin addinin wa addinin mijinta in mijin ki ahlus sunna ne sai ki fara sa sunna yayin ki da niqabi da hijabi kina yau in ko mijin ki dan bid'a ne ko wani abu can daban sai a ganki ke ma yanzu kuma zaki nan kina yawo sai a hankali Allah subhanahu wataala ya kare mu haka yana daga cikin ababen da ya kamata mu kiyaye game da abin da ya shaye wanda yake ba musulmi ba shine ba a mishi sallama maka zabawa ne ga kristoci ka fara mishi sallama a musulunci kai ya daraja ta ka sai in kai shine yama sallama yayi karambani saboda sallama ba ta shi bace yama karambani yace assalamu alaikum sai ka ce mishi wa alaikum baka ce mishi ba wa alaikum assalam a sai dai ka ce wa alaikum kawai ka ce mishi wa alaikum haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta haka yana daga cikin ababen da ya kamata mu kula duk lokacin da wani taro ya gama ku da wanda suke kahure mushrikai kada a sanyo su gaba-gaba musulmi su ne a gaba to nan haka duba kaga ya miki ha akwai matsala ko zaka ga an zo taro daga an samu wani bayahuda wani ya zo daga nesa zaka ga su ne gaba-gaba wannan ya kamata mu wanda muke lasai ma kasar mu wanda muke katrobin da zanar fursan musulmi ce muna nuna wannan musuluncin muna nuna irin darajar da ya bamu amira su can baya sun san cewa musulmi su suke da incin su shigo gaba kai akan titi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar su ringa bin tsakiyar hanya, tsakiyar hanya ta musulmi ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kun hadu da mushriki akan titi ki kuma tse shi ya koma kan ya koma can karshen titi kai ya hausa kan hanya, tsakiyar hanya ta musulmi ce. To duka wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata ya zamanto mutum musulmi ya kula ga wanda yake kafiri, haka bai dacewa kai koyi da su, koyi wajen sanya kaya, koyi wajen aikata wani aiki da suke yi. Duba ka gani maza samu a yanzu, koyi da wanda yake wani ya zo ya yi aski, askin asali wanda ya yi shi wani kahuri ne, kaga shi wannan wai ba koyi da shi kadai bai wannan shi na farko kaunar wannan kahurin ta sa ya yi yayi askin wannan, kaga shi abubuwan sun kankaro. To kahuri in yayi abu musulunci ba a so kai koyi da shi, kai idan musulmi kuna yin ababe ma ya zamanto kahure suna yin irin shi, to so ake ku samu wani abu da za ku saba musu. Ya ishe mu misali, yanzu muna watan al-Muharram, Ashura ta wuce ko? Ashura ta zo, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaji an ce ai mutanen ma suna yin Ashura. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shekara mai zawwa in ta zo ni zan saba musu, zan azumci tasu'a in yi Ashura. To duk inda mushriki wanda yake kafiri wanda yake bai yahudi ya aikata wani abu, to kai mutum musulmi wanda kake da musulunci so ake ka saba mashi wannan, in nashi ne kada kai koyi da shi. Haka yana daga cikin abubuwan da aka haramta ma wanda suke mushrikai kafirai shine shiga Makka da Madina, jaziratul arab, haramun ne kafiri ya je Makka, haramun ne kafiri ya shiga Madina, ba a bari. Shi yasa zaka gani Saudiya idan ka zo shiga Madina zaka gani an sa maka a kulak, an ce lil muslimina faqat, garin musulmi ne su kadai, in kai kafiri ne an yi flash kafiri hanya ta yi jidda ko kuma ka tayi riyad kafital, saboda can ba Makka bace ba Madina. Allahumma sai dai in wani abu ya kama, misali an zo an nema cikin musulmi wanda zai zo yayi wani aiki a Madina an rasa, wanda kuma wannan kaskanci ne ya kamata a ce musulmi sun tashi sun koyi ilimin muka, asalin ilimin muka fa hannun musulmi yake. Yahudawa da suka zo suka ba musulmai banna, suka shiga ilimin biblioteka na musulmai, suka kona littattafai suka zubar da su a teku, kai tekun ne da aka kai kwana uku tana baki saboda taddawar da aka yi rubutu, kuma suka kwashe littattafan suka kai da su kasashensu. Ko wani malamin mai yake ambata ba da cewa wani bahasi da zai littafin addinin musulunci ne ma, asalin littafin bai wajensu yana Ingila, suna can sun koye shi, in ka zo kuma ya an zuba maka kudade tuba asbaka da kyalza baka kai photocopy. To yanzu sun tadawurin duniya su yana hannunsu, sai a dauka wani abu babu yanda za a yi a garin Makka ko Madina sai an yi wannan abin, to ana iya amintar da shi a zo a sa shi garin condition in kawo aikin da ya kai shi zai je yi, ana kula da shi ana tattara da shi yana ida kuma a hudda shi, kuma duk wani abu na kafirci sai an hana shi saboda ba garin kafirai bane, garin musulmi ne. To duka yana daga cikin ababen da ya kamata mu musulmi mu zamanto mun kiyaye game da wanda yake wato ba musulmi ba. Kuma idan ya zamanto shari'ar musulunci ta tabbatar ma da cewa wani kahuri ne, to kada kai kokonton cewa wani ba kahuri bane. Aya ta zo ta ce ma wani kafiri ne, to kafiri ne. Idan ka ce ba kafiri bane ka ƙaryatar da wa aya, aya kuma magana waye, magana Allah ne, duk wanda ya ƙaryata magana Allah kuma ya zama kafiri. Idan ka gani dole abu ne wanda yake da hadari, abu ne wanda yake warware ma mutum musulunci shine ya ki kafirta wanda Allah ya kafirta, ko kuma ya yi kokonto akan kafircin shi, ko kuma ya ce a'a ai addinin da yake yi addini ne, wannan hanyar da yake yi hanya addini ce, daidai yake, alhali Allah ya ce ba daidai ba yake, to wannan abu ne wanda yake da hadari, yana fitar da mutum daga cikin addinin musulunci. Allah subhanahu wataala ya kare mu. Nan za mu dakata, abin da muka faɗi daidai, Allah ba mu lada gaba daya, kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatun mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.